أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة شعبي دوت الربيع الآخر شكرا تدبول دليه رد أربعين دا بير هجرية وندي دا تد إشرن دا بقوي دوت أنقوم شكرا تدبو بيدا إشرن دا أكو ميلادية zamu ci gaba da karatun wannan littafi na lugha da kuma wa'azi da zuhudu na Ali ibn al-Husayn kitabu zuhud wal wasiya zamu tashi a harafin harfuz zal ne ko harfuz zal al-imam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa wa dunyaka allati garratka minha zakharifuha tasiru ila al-juzazi tazazaha an matalifuha bi juhudin fama asga ilayha zunafazi لقد مزجت حلاوتها بسم فما كان لحذر منها من ملازي أجبت بمؤجب بنعيم دنيا ومقبون بأيام اللزازي يتي ومؤسر المقام بأرض فقر بأرض كفر على بلد خسيب زر زازي يتي ودنيا كدنيا التي قردت منها زخارفها ود زخارفها كواتك كواتنت قردت منها nan gurin akwai wannan da nake cewa da jima'atun farkon darasin zuhudu nace in mutun yana son yadda zai fahimci fasara ta zo mishi daidai akwai yadda zai akwai kalam nan gurin ha kalam na wannan abu yan fasar al-awwal da sani ba wanda yazo da kalam ta anya da shi suke huta ina to barkan ka zo hemu abun nan yace wa dunyaka allati garratka min haza kharifuha dunyaka wadda zakharifuha qawace qawacen ta garratka min ha shi yai rudar da kai daga cikin ta to tasiru ila juzazi zata koma zuwa ga yankewa yankewa zata yi tazahzaha an matalifuha tazahzaha kanisanta an matalifuha ga mahallakarta bi juhudin iya kokarinka fama asga ilaiha zunafazi ma abucin basira mai zartaswa fama asga ilaiha bai karkatar da kunnan shi zuwa gare ta ba ita duniya yace laqad haqiqa muzjat an chaquda halawatuha dadin duniya bi summin da dahi fama kana li hazrin minha min malazi fama kana min malazin babu wata mafaka li hazrin min hadan saboda kauce ma wannan dahin nata jin dadin duniya an kawo dahi an zuba ciki wanda duk wanda zai dauke shi dole sai ya dauki wannan dahin ya gama tare zai ci babu yadda za a yi tsame dahin ya ci mai kyan daban ya bar dahin kadai dole an cakuda su yace ajibtu nayi mamaki bi mu'jabin bi na'im duniyan mafi abun mamaki gami da ni'imar duniya wa magabunin da kuma wanda ke abun nan duniya take burge shi mu'jabin bi na'im duniya wanda duniya take burge shi ina mamakin shi wa magabunin da wanda aka yi mishi kamun gabi ayyamin lazazi da kwanikai wanda suke na jin dadi yace wa mu'sir al-muqami da wanda ya zabi kuma ina mamaki dai da wanda ya zabi zama bi ardi kafirin da kasa wadda take haƙoce babu komai a ciki ala baladin khasibin akan gari wanda yake cike da ciyawa zirra zazu wanda kuma ke abun da ana mishi yayyahi ga guri mazauni ne zaka zaba ga guri can wanda guri ne da tsanwa shar gurin kyau har ana mishi yayyahi ka bar shi ka je ka zamana a cikin haƙo cikin rana wanda bai yadda wannan ni'ima yace nayi mamakin wanda yayi haka wanda ya zabi duniya ya bar lahira kamar haka ne yayi yawa baiti na 43 al-imam yake cewa wa dunyaka allati garratka min haza kharifuha wanda zakharifuha qawace qawacen ta garratka min hayar rude ka a cikin ta tasiru tana koma ne ila juzaji zuwa ga yankewa lughatul bait lugha ta baiti zakharifuha ai zinatuha wa qad sabaka ya gabata al-juzazi shine al-inqita yankewa wa yuqalu ana cewa jazza shay'u ai kasarahu wa qada'ahu an ce jazza shay'u shine ya yanke shi ya cira shi fa huwa jazizun ko majzuz wa fi tanzil al-aziz cikin qur'ani Allah ce ada an ghayru majzuz wa qawluhu da hadar Allah yake cewa fa ja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un haka cikin sahih bukhari daga jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa juzza lahu fa awfi lahu juzza lahu ka yanka mishi duka kalmar dai ta juzza muke bukata abul fadl al-mikali yake cewa izama aratu illatun juzza ra'sahu fa yaqtali fi saubin jadidin min al-umri izama aratu illatun idan illa tabbujuro mishi juzza ra'sahu sai a yanke kanshi juzza yankewa Abu Tamam yake cewa min nakabatin mahfufatin bi musibatin jazza sanamu laha wa juzzal garihu jizza sanamu an yanke abun nan tozo wa juzzal garib kuma an yanke ku shekara ibn rumi yake cewa banil musharifu jazza Allahu dabirakum ma darramu uqibukum law annahu daraja banil musharifi jazza Allahu dabirakum Allah yanke karshen ku jazza Allahu wa qala aidan kuma da yake cewa shi ibn rumi kin wa abil fadl yaminan innahu lawsulun ghayr zi jabalin juzazin wanda yake yankake ma'ana baitin abin da yake nihi wannan duniya da adanta da kuma kawarta dake burge mu lamarin ta dai karshe zuwa ga yankewa zai kasance lahira ita ce gidan wanzuwa dan saboda haka ita hi kasancewa mafi alkhairi kuma ta hi kasancewa mafi wanzuwa wa qad wasafa Allahu ad-dunya Allah ya wasafanta duniya cikin hadar shi da yake cewa inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama wani mai kyan rubutu ruta mana baitin na farko wa dunya kallati garatka minha yace Allah madaukin sarki ya kawo mana misalin duniya a cikin wannan aya haka yake cewa dan saboda haka bayan ya ba mu siffata cikin suratul yunus yace wallahu yad'u ila daris salam wa hadi man yasha ila siratul mustaqim Allah yana kira zuwa ga gida na aminci shine gidan aljanna kuma yana shiryar da wanda yaso zuwa ga hanya ta farki na gari hakika Allah ya siffanta duniyar da shi ya halice ta cewa gidan rudi ne yace wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace sai gidan kayan dadi ne na rudi baiti na 44 al-imam yake cewa tazaza'a ka nisanta amma talifiha game da abin halakarwarta bi juhudi iya kokarinka da karhi yace asga ilaiha fama asga ilaiha ku fama ne ku dan naman ce fama ki yace zuna fazin ma abucin basira mai zartuwa fama asga ilaiha bai karkata gare ta ba lugatul bait luga ta baiti yace tazahaza aika nisanta taba adwa tanaha anha ka nisanta kai nesa da ita Allah yake cewa faman zuzi anin naru wa dukhala aljannata faqad faz al-udayl ibn al-farj yana ma wani mutum daga cikin banu taymullahi zambo yake cewa tazahaza ibn taymullahi anna fama bakarun abuka wala tamimu tazahaza ka nisanta daga gare mu Abdullah ibn Fawzi wa rahimahullahu ta'ala cikin qasida shi al-Jimiyya da yake ambatan Usman yake cewa Usman man qad ja'a na fi zulmatin fa azaha anna kullu aswada dujduji azaha yan nisantar matalifuha ai shine mahalikuha mahallakarta abinda ke halakarwa wa talifa talafan ai halaka wa adiba fa huwa talifun wa talifun wa yuqalu ana cewa zahabat nafsuhu talifan ran shi ta tayi a halake ai hadaran ta tayi a banza wal matlafu ai al mahalak matlaf shine mahallaka al mubarrid yake cewa naqatu tarmul fin niqali mutlif malin wa mufid malin mutlif mai halakarwa asgha ilaiha asgha ai mal ilaiha karkatarwa zuwa gare ta wa asga ila fulanin ahsana al-istima'u lahu in an ce wani ya karkata zuwa ga wani ana nihin ya saurare shi ana cewa sagauti ilahi asghu wa asga sagwan wa sagayan kenan yana da masdar guda biyu wa kila ake cewa sagaitu asga wa asgaitu asgi dukan shi yana zawa a haka Allah yake cewa walitasga ilahi afiratul lazina la yu'minuna bil akhirah annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa summa yunfaqu fi suri sannan ayi busa cikin kaho fala yasma'u arun illa asgha litan wa rafa'a litan sai ya daga kunnan shi kuma ya sabke kunnan shi ya karkatar da kunnan shi cikin busar kaho yake fada wanda al-Imam Muslim ya huddo shi Abu al-Huda as-Siyadi yake cewa wa kaifa asgali uzali wa innasahu innal muhibba anil uzali fi samamin wa kaifa tayaya asga nike karkatar da kunne na in yi sauraro li uzali ga masu zargi na wa innasahu koda sun yi nasiha yace zuna fazin ma abucin zun basiratun nafiza zu basiratun nafiza shi yake nihin zuna fazin ma abucin lamari mai zartaswa ana cewa nafastul amra tanfizan ai amdaituhu nazartar da lamari cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na bukhari alkhazinul aminu allazi yunfizu wa rubama qala yu'di yunfizu wanda ke zartaswa yace ma umira bihi kana muwaffaran har zuwa karshe a mahallu shahid shine yunfizu wanda yake zartaswa ma'ana baitin ma'ana shi ai taba'ad ka nisanta an mahaliki duniya daga abin da ke halakarwa na duniya da dukkan wani kokarinka li'annahu yamilu ilaiha kullu sahibi basiratin nafiza la yamilu ka dan babu wani mai basira mai hankali wanda zai karkata ya mika kunnan shi zuwa ga duniya dan saboda ya san cewa tana da cutarwa kuma karkata zuwa gare ta shine ainihin halaka kuma shine siya ta lahira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanatu dunya hammuhu, duwanda duniya ta zamana ita ce hammun shi, ita ce damuwar shi, faraqallahu alaihi amrahu, Allah zai raraba mishi lamarin shi, waja'ala faqarahu baina ayni, yasa talaucin shi a gaban idan shi, walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, ba abinda zai samu na duniya sai abinda aka rubuta mishi, sai abinda Allah ya kadarta mishi. Rawahu ibn Majah, al-Imam ibn Majah ya rawaito shi. Wannan tunda juma'a lokacin da nace abinda dubarar da mutun zai mishi idan ya kasance akwai fa'idiya bashi sauki a jikin littafin nake magana, wannan wata dariƙa ce wanda ba yau ba nake ma littafi tun ina dokan karatu haka nake mata. Wa duniya matakar akwai fa'ili, wa duniya kallati garratka minha matalifuha zakharifuha kai tasiru ila aljazazi, kaman nan gurin tunda wajen fasara haka ake bukata. Wa duniya kallati garratka minha, wa duniyaka duniyarka allati wadda zakharifuha, sai ka zo nan ka rubuta lamba biyu, wannan daga ne kamata ya tsaya. Garratka minha ya rudar da kai kenan kai turuwa nan gurin dada kuma ka zo ka sa kata nan kenan sai zamana wajen fasara in ka zo ka san cewa wannan zaka dauka. Wa duniyaka duniyarka allati wadda zakharifuha qawace qawacenta garratka minha, suka rudar da kai daga cikinta tasiru tana koma ila aljizaz zuwa ga yankewa kenan. Mutun yan mata haka ya san cewa kawai da fa'ili daga ya taho wajen fasara ya san yadda zai fasara shi ya jona shi ya fasara ya zo mishi daidai ba tare ba da dan duk inda adda koi irin wannan in ka ce ka bu fasara a meke za ta bada garanci ba za a gane me ake nihi ba. Amma in kai mata haka ka kaddamar da fa'ilin sai ka ga ma'anarta ta fito kyarara. Yace laqad haqiqa muzijat halawatu baiti na 45 muzijat an cakuda halawatu ha dadin duniya bi summin da dahi fama kana li hazirin minha min fama kana min malazin, ka ganan ma shi yan haka ne abu ajizul baiti na fama kana min malazin, babu wata mafaka li hazirin minha dan kauce mata dan kauce ma wannan dahin da aka sa. Lugatul bait muzijat ay khulita shine an cakuda, mazaj sharabu qalata huwa al mizaj ma ya mizaj bihi, al mizaj shine abinda ake cakudawa, innal abrara yashrabuna min ka'asin kana mizajuha kafura mizajuha wa isqawna fiha ka'asin kana mizajuha zanjabila wa mizajuhu min tasnim, al mizaj muke bukata. Wa fil hadisi yazo cikin hadisi qultu lin nabiy, nake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min safiya kaza wa kaza, غير مسدد تعني قصيره قال غير مسدد تعني قصيره yake cewa laqad qulti kalimatan law muzijat bima al bahr la mazajatuhu, kin hadu wata kalmar da an cakuda ta da ruwan teku da ta cakuda. Ibn al mu'taz mai rasuwa mawaki mai rasuwa shekara ta 2906 yake cewa akharun haziyun minhu wa tawdi'u sa'atin wa qad mazaja al isbahu bil layl mazija al mazju wa qala, kuma da yake cewa tunazi'ul ma'a fil aqdahi iz mujizat bisarimin min suyufin nawm mahzuzu muzijat. Abu al-Utahi yake cewa halawatu ha mazujatin bi mararatin wa rahatu ha mazujatin bi ana'i, ya shahi duniya barun fasara shi yace halawatu ha jin dadin duniya ma mazujatin an cakuda shi bi mararatin da dacci, wa rahatu ha hutun duniya ma mazujatin an cakuda shi bi ana'i da wahala, wanda ya kasance ya lazumci ya samu hutun duniya ma yana huce yan bariki wanda yana kullun yana cikin AC a karshe zai sabbaba mishi wata cutar da he lahira, wanda ya kasance yana zamne yana ganin cewa jin dadi ne shekara da shekaru yana zamne ya samu hutu, to wannan hutun a karshe shi zai sabbaba mishi cutar da zata zama ajalin shi. Kenan kaga hutu ne wanda cakuɗe yake da wahala, hutu na lahira shine na har abada. Wa qalu suke cewa innal mazaji shi al mazju aqwa shi yahi qarhi min al ikhtilat gami da cakudawa a kalma al ikhtilat, dan saboda in an ce kaza ukhtilita ana iya rarrabe abun, amma al mazju ba a iya rabewa da abun, kaman aka ce muzija hazal ma'u bil laban, an cakuda wannan ruwan da nono dan saboda mazaji ne cakuda ce wanda ba a iya rarrabewa, amma al ikhtilat ko hatsi da dawa sai gami a ce ikhtilat dan saboda ana iya rarrabewa. Amma duk abin da aka yi amfani da kalmar almazju ana nihin ba a iya rabe shi, sun yi cakuduwa da ba a iya rabe su. Al-Imam al-Busairi a cikin al-Burda yake cewa aminta zakur jiran bi zi salamin mazajtu dam an jaramin muqaratin bidami mazajtu na cakuda. fastakhadama sai yayi amfani da kalma almazju banda ikhtilaf dan saboda da adam wa damu da da abun nan da hawaye da jini in sun cako da ba iya rarrabe su dukan su likid ne malaz shine lazabi shay'i lauzan waliyazan waliwazan wa malazatan masdar kin shi masdar guda wajen hudu gare shi laza ai laja'a ilahi shine ya fake gare shi wasta tara wata hasana ana cewa laja'a wamtana'a wa fi tanzili a cikin qur'ani Allah yake cewa qad ya'lamu Allahu allazina tasalluluna minkum liwaza cikin sahihain bukhari da muslim daga miqda yake cewa ara'aita illa qitu rajulan minal kufari faqtatalna fadaraba ihda yadayya bisayfi faqadaha yace summa lazamni bi shajara sannan ya faki bayan itaciya laza nabigatu shaybani yake cewa nun ushil afi wa man lazabina bi sijalin ji'na min aidi dun ashi lai wa man lazabina da wanda ya fake gare mu ma'ana baitin abinda yake nihi cewa kam anna yani anna halawatu dunya nahi jin dadi na duniya dadin ta an cakuda shi da dahi mai kashewa wanda babu makawa duk wanda zai dauke ta sai ya gama duka biyu duk ya ko ya so ko ya ki saboda haka ne ya kawo kalma almazju ba alkhalqu badan ba ararrabewa albusairi cikin alburda yake cewa kam hasanatul ilazatul lil mar'i qatilatun min hasalam yadir anna summa fid dasami ta hanyar da bai sani ba cewa ashe dahin roman da aka kama shi da dahi a ciki kama duniya kama an kama ka romo ne na kaza lahiya laukana kana ta murna baka san ba an sa dahi a ciki ba baitina 46 yace ajibtu nayi mamaki bi mu'jibin ga mai jin murburgewa bi na'imu duniyan da ni'ima ta duniya take burge shi ina mamakin shi wa magabunin kuma ina mamaki da mai kamun gabi ayyamin lazazi da kwanikai na jin dadi aka mishi kamun ga ina mamakin da wanda ga kwanikai na lahira na jin dadi aka bugi hancin shi aka bashi abinda bai kai wannan ba a maka wayo a mishi wani abu mai kima mai daraja a baka wani dan wanda bai kai kawo ba amma a ce misali yaro yana rike da shi ka goma wanda bai da wayo sai ka bashi halawa ka amshe ta din da shi ganin shi halawa wannan tahi wannan sha yanzu biya yanzu ce to shi yake ni yace lugatul bait luga ta baiti magabunun ai shine algabunu an tabaka sahibaka fi mu'amalati bainaka wa bainahu bi darbi min al-ikhfa ka bugi hancin wani ka bugun hanci cikin ciniki shine algabun yawmut tagabun ana ambata ranar kiyama yawmut tagabun dan saboda ran nan bugun hanci na hakika zai bayyana wa cikin cinikin da Allah yake cewa minan nas man yashri nafsahu tiga maradatillahi wallahu raufun bil ibad cikin mutane akwai wanda yake sayar da kanshi dan saboda neman yarda Allah to wannan cinikin da aka yi a gobe kiyama akwai wanda za a bugi hancin su sai an je lahira kahure da suka ci duniya suka more suka ji dadi su ga cewa ashe an bugi hancin mu mun doki kaskantacce mun bar mai daraja wa an shada ba'dhum wani yake cewa walam ara mislul fityani fi gabanin ra'ayyan sa awaqibuha walam ara bangaba mislul fityani kaman matashi fi gabanin ra'ayin cikin kamun ga ta ra'ayi yan sa awaki ba wanda ke mance karshen ta yana cikin salmantaka yayi ta morewa da ita akan banza ba aikin alkhairi ba sai ya tsuha kuma yaga ce ashe an bugi hancin shi suwana da suwana lokacin tare muka yi yarin ta suna ta karatu muna ta guje-guje muna neman duniya gashi a karshe kuma mun shiga nadama ayyamul lizazi shine ayyamul hayat zatil lazza kwanikai na rayuwa ma abuciyar jin dadi wallizazu zatil lazza anta allizaz abu ma abucin dadi wayu qalu ana cewa sharabul lazzun abun sha mai dadi min ashrabatul luzzin ko kuma abshirba in jam'i ne a ce luzzin walizazin ko lazizin min ashrabatul lizaz afi tanzil Allah yake cewa baida alizatul lisharibin almirar faqas yake cewa darul lusuda yace wa ibn taymu azin azmanu hulul aish zulizaz ma abucin dadi ma'anar baitin abinda malam yake nihi yana mamaki gami da wanda zai zabi rayuwar duniya ya bar lahira dan saboda akwai bambanci tsakanin su cewa duk wanda ya aikata ka an bugi hancin shi babu shakku al-Imam al-Bukhari a cikin littafin shi al-Jami'u sai yake cewa tagabunu gabnu ahlil jannati ahlin nar kiyama an kira ta da cewa ranar kamun ga bugun hanci dan saboda yan aljanna sun bugi hancin yan wuta a go cikin ciniki Badruddin al-Aini yake cewa malaman tafsiri suna cewa al-magabunu wanda yake aka bugi hancin shi shine wanda an bugi hancin shi wajen iyalan shi da masabkin shi a cikin aljanna a ran nan kahuri zai bayyana cewa an bugi hancin shi da ya bar imani mummuni kuma ya rike shi gashi ya koma zuwa ga rayuwa mai dadi yace walakin ma azalika sai dai duk da wannan fannasu liyum kama wasafahum abul utahiya mutane a yau sun zamana kamar yadda abul utahiya yake abun gakin su yake bayyana su izama wasafta lahum dunyahum dahiku wa in wasaftu lahum ukhrahum abasu in ka sufanta musu duniyar su ka sufanta musu duniyar su su yi ta dariya in ka sufanta musu lahirar su kuma kowa dar mai huska baiti na 47 wa mu'siril maqami kuma wa ajibtu dai ina yin mamaki mu'siril maqami ga wanda ya zabi zama bi aradi kafirin ga kasa wadda take hako ala baladin khasibin ga guri ma'abucin ciyawa mai kyau zirazazin ma'abucin kuma yayyahi arrazaz lughatul bait lughata baiti ay kafirin shine alqafru alkhala'u min alard la ma afihi wala nas guri wanda yake babu ruwa a gurin kuma babu mutane a gurin khaliya wohintaccen guri ana jam'in shi akan cewa kifar kifar sa'alab yayi waqe yake ya ce tumirru alaina al-ardu min anna rabiha anisan wa yahalawlan lana al-baladu al-qafru al-qafru khasib al-khasib al-makan khisban ay shine guri mai ciyawa fihi al-ushub wanda ciyawa ta yi yawa a gurin da kananan abun nan ciyawa fa huwa khasibun wa khasibun guri ne ana cewa khasab ko khasib ko kuma mi khisab guri mi khisab ne yazo cikin hadisi daga Abi Hurairah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza safartum al-khisba idan kun yi bulaguro a guri wanda yake ma'abucin ciyawa fa'udul ibla hazzaha min al-ardi ko ba ma abun nan raqumi raban shi na abun ga na kasa wa idza safartum fi tsana idan kun yi bulaguro a gurin da yake da hali fa asiru alaiha sayr ku yi gaugawa wuce wannan guri wa in arsum bil layl idan kun yi wannan yana cikin hadisan manyan kare hakin dabbobi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tura da suke ta da'awar kare haƙin dan adam kare haƙin kaza musulunci haƙin kowa ya bada dabba ta kace kai ka saye ta amma zakai bulaguro ake ga maka ga yadda zakai dan kaka cutar da ita kaka tsaya gurin hutu ka gaji kana so kai dan hutun da dan tahiya yake da rana kace kai shi a gurin da babu ciyawa kawai ita a tsaye take gan muka a tsaye kai kana huta ka samu guri mai ciyawa inda kana huta ita kuma tana yin abinci yake cewa faistani bu tariqa kuni sanci hanya fa innaha ma awal hawami bil layli ibn rumi yake cewa mafza'ul lirru'at mar'an khasibul lirayhi wa fawqa al khasib al khasib amirul mu'minina muhammad bello dan al imam usman ibn fodio a cikin ha'iyar shi da yake yin rasa'i ga dan uwan shi kuma babban malamin shi kanan ma'ahin shi abdullah ibn fodio da ya rasa yake cewa tabbace dal fuqara tawalla khairuhum fadahru ba'da al khasib ja'a bi jarbihi yace yadal fuqara hannaye na matalauta tabbati ya tabi tawalla khairuhum alkhairin siya bada baya wanda ya jibince alkhairin su kai shi al-imam abdullah ibn fodio faddaharu zamani jaa yazo mishi bi jarbihi da hori shi ba al-khisb bayan da yana cike da ciyawa da damuna ar-razaz shine al-madru da'if yayyahi ruwa mai rauni awi sakin da'in ko kuma ruwa wanda ake kadan kadan kin nan nitsatsi asagir alqadar ka annahu algubar mai dan nasawa da kadan kadan kamar kace kura ce wani yake cewa aqbar razaz khilafuhum ka annama basada shawadib bainahunna hasirun ar-razaz yayyahi ma'ana baitin yata'ajjabu aidan malan yana mamaki da min man yusiru al-arda allati la kala fiha ga wanda ke zaban kasa wadda babu ciyawa a cikin ta wala ushub kuma babu haki alallati fiha al-kala wal ushub ga wanda akwai ciyawa kanana alkala da al-ushub bambanci alkala ita ce alkarama ciyawa al-ushub kuma wadda ta darata wa yanzul alaiha al-madrur razaz kuma ruwa yana sabko mata wala shakka an al-akhira anfa ba shakku ta karshen tahi amfani duk wanda ya bar ta kama ta farkon yana nuni akan cewa lalle wa ya cika wawa wannan misali ne ba mu na misalin duniya da lahira ma'arri yake cewa mai rasuwa 449 yakunu akhu dunyati dukun dunya zalilan muwadda'an wa in qila fi ad-dahr al-amir al-mu'ayyad yace akhu dunya ma abucin duniya yakunu zai kasance zalilan kaskantacce ne muwadda'an abun takawa da diddigi wa in qila koda ana fada fi ad-dahr a zamanin shi al-amir al-mu'ayyad shugaba abun karfafawa ana ta cika mishi hada ana gani shine mai jin dadi shine mai kaza shine mai kaza to amma yace karshe dai shine abun takawa dan karshen ga abun da yake koma zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah ya mana gafara ne ɗan uwa insha Allah ina tunanin sharhin ina bibiye su dai a samu a ce an kawo shi a kusa kamar yadda ne bayani abin da ya shahi buga littafi nan mu muka saba da bugawa a wajen Malam Muhammadu ba ɗaya bane da buga littafi wancin shi wancin yana da ka'idodin shi da tsarin shi da komai shi yadda suke tahiya to wannan in ba mutun ya saba shi ba ba ma yadda zai fahimci abin da ya shahisha anan buga littafi inda irin wannan bugawa ce dan saboda ya sha bambam da irin wannan buga ta abun ga ta hoto gobi yan gashi bai wuce ba safha 146 ne amma wajen jika 2 da rabi rabi zai kama me yasa dan saboda bango gilaf wannan kudin shi daban a cikin ba ɗaya bane da irin na abun ga saitawa da daidaitawa shi karan kanshi kudin shi daban suke yi dan saboda littafin taka yadda na aika shi haka da a ce misali Malam Muhammadu ne kawai a PDF za a aika mushi huddo shi ko wani mai photocopy ne amma su rubutun su na huddo littafi a bugo shi kamar wannan mu ganshi haka littafi sak da nuska shi da komi to wannan yana buƙatar daidaitawa duk yadda kan mushi in ka aika su wannan bai musu sai sun zamana sun daidaita shi ka wata takarda ta shiga cikin wata ka kaza kaza kai kaza dole wannan shi yake daukan musu lokaci mai tsawo to wannan aikin mai wahala in ba nauyi suke ji ba wallahi wasu tsayawa saboda wani dan adadi kadan su bata lokacin su akan wannan to wannan a takaice diga yadda yake kama mana amma in yi taho duba da wasu ƴan uwa da suka bada gudunmawa su zammu barsha a 300 wanda yake bukata wanda suka bada Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi wanda yake bukata kahin ya taho dan saboda nusaka ne bakin abin da suka buga mana in ya taho ko karewa ho yayi saboda yadda na ga muku ban mu koma in ce mishi kuma bugo mana kaza kawai na hashashe iya iyakar daidai adadin da yake tunanin zai ishe mu da muke karatun nan da wanda suke mutaba a shi daga waje amma in ya kare kuma saboda wani adadi kadan ba a komawa sai dai fa adadin da ya kai wannan wanda za a kawo mana kenan dan saboda da farko da na aika mishi shi Malam Abdurrahman Bagarawa yayi tunanin bugawa nan mishi na tsaya na tsara shi irin tsarawa ta wanda suke buga littafi bai san ba ce ai mun magana yin mun lissahin shi yace to insha Allah yana kamawa yadda mun lissahin kawai shi kaji ka yake kama ina ta murna kawai sai da karshe ya bude aikin ya fara shi yace ai an yanka ta tashi yoni ai zan ce ka riga ka daidaita shi irin wanga na abun ga na buga littafi kenan sai an koma an sake mishi aiki sai an sake aikin kuma aka sake aikin takarar dole sai talimu muna takarda 146 in zan mu so ya huto a haka a babban shi kamar kowane littafi ya huto a babbar takarda haka to haka zai kasance amma kudin da aka yi magana sai ya lumku har ya hilmki ma in kuma muka ce a maida shi ya zama na gajere karami wada irin wadan littafi to kuma shi ma dai an kabbara rubutun ya girma sosai ta yadda ba irin yadda za a yi shi kanana ba takaice dai shine wannan kuma samun hakan kin ma dan saboda da alhurma ne in ba da alhurma ba wannan dan kadan in bisu buga wannan adadin dan kadan kawai na kwatanta musu ne mu yanzu nan gurin tsarin tahiyar wannan duka farkon tahiya ne farin tahiya ne ba mutane bisu san kimar abun ba kuma duba da mutane ko ma menene da kadan kadan da tadarruji ake fara ba mun kwatanta kanmu da su ba wanda yanzu haka yin huddulu tayi sai ga an ce abu ga wajen 5,000 kaza kuma akwai masu mabukata wanda in an sa su cikin kasuwa za su biya bukata duk daidai adadin ya mun lissafin ma yadda daidai adadin da aka kara daidai iya ragin da za a samu inda misali ka ce abu go 500 ya kama maka jika jika daidai adadin safahat din kuma in ka ce a kara ya kai 1,000 kuma ga adadin abin da zai rage cikin kudin ka ce 5,000 ga adadin abin da zai rage in haka kai kana nisa adadi kuma shi kudin littafin yana ragewa kudin littafin yana ragewa nan dai insha Allah kenan ku samu wani ku ayyana wanda yake bukatar in ya zo kai kare ya shiga jiran har sai ko badu ko wani lokaci ku ayyana wani mutum guda kowa ya sa takarda ya rika rubuta duk wanda ya bashi 300 shi ya rubuta shi daga ya taho mun san wanda za a kaddama ma kowa ya gama wannan kin shi insha Allah da sai ya in yan nan sun amsa ne muke karatu tare yayi saura da dan yi so ɗan waje zasu shame shi wanda dai kun san kullun yana mutaba kuma wanda ba wanda zaku hada ma tsere ba ko ba wani ajiya kuma ya kashe ne an taho a rasa makama ai ta rikici ku samu wani mai tsohon moto da wanda ko an ko ya kashe an kame motan a sai da